It marks the signing of an agreement which will enable the first return of recovered stolen
money. Wannan shine kason farko na kudin da zamu dawo da su Najeriya da barayin biro suka boye a Burtaniya daga yarjejeniyarin hakan da muka cimma 2016. Inji jakadiyar Burtaniya a Najeriya Catriona Lyne a taron sanya hannu don dawo da kudin da tsohon gwamna na Delta James Ibori ya boye a Burtaniya da suka kai naira biliyan 2 da miliyan 400. Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya ce za ya amfani da kuɗin wajen kammala ayyukan hanyoyi don amfanin 'yan Najeriya.
Fan na Ingila miliyan 4 da doriya. Saboda yarjejeniya ce wadda ainihin ƙasar Najeriya da ƙasar Ingila suka samu hannu domin tabbatar da fahimta na cewa ainihin waɗannan kuɗaɗe an amince na Najeriya ne, an amince cewa kuɗaɗe ne na sama da faɗi, an amince da cewa za a dawo da su, an kuma amince akan za a dawo da su cikin sati biyu daga yanzu, an kuma amince har ila yau idan aka dawo da waɗannan kuɗaɗe ga aikin da za a yi da su na gina hanyoyin Abuja zuwa Kano, hanyar Lagos zuwa Ibadan, kuma ainihin ci gaba da gina waccan gada wadda ke kudu maso gabascin Najeriya wadda aka fi sani da Second Niger Bridge.
Shugaban riko na APC mai Malabu ni ya ce ayyukan hanyoyi da ake gudanarwa a yanzu an sace kudin aikinsu a zamanin da ya shuɗe.
Duk da haka ƙasan tana ci gaba ta fannonin aikace-aikace, tituna da sauransu. Waɗannan tituna da ake yi yanzu tun 2003 aka cinye kudinsu don biliyan 300 da wani abu suka salwanta na gyaran titin Najeriya ba mai tambaya. To a wancan lokacin kuma naira tana dala tana naira nawa. So waɗannan abubuwa duka sun riga sun shige cikin kundin tarihi.
Babban lauyan kare haƙƙin 'yan adam Femi Falana ya ce gwamnatin Najeriya bai dace ta kashe kuɗin ba.
No, the federal government has no local standard with respect to how the money is spent. That is left for the people of Delta state.
Gwamnatin tarayya ba ta da hurumin kashe waɗannan kuɗaɗen, kuma Burtaniya ba ta da ikon faɗar abin da za a yi da kuɗin. Ya kamata amma tilastawa bankunan da suka ɓoye kuɗin su ma biya al'ummar jihar Delta hatta kuɗin ruwa na kuɗin da aka sace. Inji Falana a zantawa da gidan talabijin na Channels.
Made to pay colossal damages and interest.
Tsoron masu sharhi shine gujewa sake karkatar da irin wannan kuɗi daga masu almundahanar jiya zuwa masu almundahanar yau, wato jaya faɗo jaya ɗauka. Nasira da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.